wata jamur ciki babu ruwa na babu
Yeah. Bye.